sashin Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum, barkanmu da sallah, da fatan ana shan hantsi lafiya. Baba Yakub makeri ne tare da Murtala Faruku Sanyin na da sauran abokan aiki, muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shirin na hantsin babbar sallah. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shiri na musamman na gaishe-gaishen sallah, amma yanzu sai a gyara zama ga labaran duniyar.
Jama'a, assalamu alaikum, barkanmu da sallah, da fatan an waye gari lafiya. Ga kuma cikakkun labaran duniyar. Kokarin Amurka na sasanta tankiya tsakaninta da China na fuskantar tangarda sakamakon bambance-bambancen ra'ayi kan alƙawarin da kowane bangare zai yi wa wani. Jami'an China da kafar yaɗa labaran ƙasar sun dage kan cewa shugaban Amurka Joe Biden ya yi wa shugaban China Xi Jinping alƙawura da dama da Beijing ta bayyana a zaman wasu ƙudurori da ke bayyana yadda Amurka za ta yi mu'amala da China a hukumance. A ruwaito, shugaba Xi yana faɗa wa sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken sa'ad da ya ziyarci ƙasar a ranar 19 ga watan nan na Yuni cewa ina fatar Amurka za ta tsaye da gemu kan matsayar da muka cimma ni da shugaba Biden a lokacin wata ganawa da muka yi a Bali ta ƙasar Indonesia, kuma ya tabbatar da hakan a aikace. Babbar kafar yaɗa labaran China ta Xinhua ta ruwaito Blinken yana cewa Amurka na ta ɓangare za ta tsayu kan alƙawarin da shugaba Biden ya ɗauka. To sai dai da aka nemi ta tabbatar da ko Blinken ya furta kalaman, ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta nuna wa muryar Amurka jerin hirarraki da Blinken ya yi bayan ganawarsa da Xi a Beijing, kazalika da kuma jawaban da sakataren ya yi a bainar 'yan jarida. An gwabza ƙazamin faɗa a babban birnin ƙasar Sudan a jiya Talata, jajibirin babbar sallar musulmai, bayan da rundunar tsaro ta RSF ta karɓe iko da babban sansanin 'yan sanda. Yaƙi a cikin birnin tsakanin rundunar soji a ƙarƙashin jagorancin Janar Abdul Fattah Burhan da rundunar tsaro ta RSF da ke ƙarƙashin shugabancin Janar Muhammad Hamdan Dagalo a yanzu ya karkata ne kan sansanonin soji. A lokaci ɗaya kuma a yammacin Sudan, yaƙin yana ƙara ƙazanta matuƙa gaya a Darfur, kamar yadda Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗi tun lokacin da yaƙin ya ɓarke a ranar 15 ga watan Afrilu. Rundunar tsaro ta RSF ta kakkafa sansanoni a cikin unguwannin jama'a na birnin, yayin da rundunar soji kuma ta yi faman riƙe ikon wasu wurare a ƙasa, dukuwa da ƙarfin kai hari ta sama da take da shi. Yayin da rundunar ta RSF take yaƙi domin karɓe ikon ɗaukacin birnin na Khartoum, miliyoyin mutane ne aka rutsa da su a cikin gidaje, dukuwa da cewa suna cikin yanayin musayar wuta ba tare da wutar lantarki da ruwa ba a cikin matsanancin zafi. Gwamnatin Isra'ila ta ce ta kwace miliyoyin daloli na kudaden yanar gizo daga asusun ajiya da suka aika ko kuma suka karɓi kuɗi a cikin zargin ɗaukar nauyin wuta ga ƙarfin rundunar sojin Iran da kuma ƙungiyar mayakan Hezbollah da ke goyon bayan Iran a Lebanon. Ministan tsaron Isra'ila Yoav Gallant ya faɗa a jiya Talata cewa ya bayar da umarnin kwace shafukan kudaden da kuma tura kuɗin zuwa ga gwamnatin Isra'ila. Ya bayyana gagarumin aikin a zaman karon farko da Isra'ila ta auna ƙungiyar Hezbollah da rundunar juyin juya hali ta Quds ta Iran. Amurka da gwamnatocin wasu ƙasashe sun ayyana ƙungiyoyin biyu a matsayin ƙungiyoyin 'yan ta'adda, suka kuma ƙaƙaba musu takunkumin tsarin kuɗaɗe na duniya. A can baya ma, Isra'ila ta kwace wasu kuɗaɗe na yanar gizo mallakin shugabannin rundunar mayakan Hamas na Gaza a zaman wani sashe na binciken yaƙi da samar da kuɗaɗe ga ta'addanci.
To, a gaida Murtala da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ko ga gaishe-gaishen sallar.
Yau ne sallah, yau ne Eid, dukku taho muyi sallar Eid.
Yau ne sallah, yau ne Eid, dukku taho muyi sallar Eid.
Gaisuwar sallah daga fadin duniya.
Yau ne ranar Eid,
ya ku jama'a sai muyi fara'a, domin yau ne ranar Eid, domin yau ne ranar Eid.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Zahra Aminu Fage ce tare da Baba Yakubu Makeri. muke muku barka da asuba da fatan an yi sallah lafiya yau take babbar sallah wanda ya daidai da ranar Laraba 10 ga watan Zulhijja shekara ta 1444 bayan hijiran manzon rahma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da 28 ga watan Yuni na shekarar 2023 A wannan rana ta babbar sallah wato sallar layya zamu ka muku gaishe-gaishen sallah zuwa ga ƴan uwa da abokan arziki da al'ummar musulmi baki daya a ko ina a fadin duniya to masu sauraron mu sai a gyara zama a kasance tare da mu domin sauraron shirin namu na musamman na gaishe-gaishen sallah
kaladar mu tafiya wai taranar eid dun ba shakkaladar mu tafiya wai taranar eid yau ne sallah yau ne eid dukku taho mu sallar eid
assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sashin hausa na muryar amerika ina magana daga birnin New York sunan Alhaji Lukman Abbas Lukspring da farko ina gaida ajiya Fati Abbas ina gaida ajiya Barkisu Abbas da ajiya Belahu Abbas da Alhaji Sa'idu Chama Mbema da Alhaji Galibos da Alhaji Adi Nuhu Abbas ina gaida ajiya Sakinatu Sowo Salga da ajiya Abiba Sowo Salga da ajiya Rukayya Sowo Salga ina gaida ajiya Jami Airiya babban yayana kenan kuma uwar gidana guda kenan da yayana kuma ajiya Aminan baba Idi dukkan ku ina muku barka da sallah da Alhaji Sule Lancaster da yayansa Alhaji Mudi da kaninsa kuma Alhaji Abiba Faraka dukkan ku ina muku barka da sallah ina gaida Malam Abdullahi daga Farai da Malam Awul Jikan Malam Tanko da kaninsa Mudassir duka ina muku barka da sallah assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh
Assalamu alaikum nene Hajiya Sa'adatu mai huran ɗan aljanna Voice of America ina muku barka da sallah ina gaida yayana Ibrahim Ismail Aminu Ismail da kai da iyalan gidanka ina muku barka da sallah Rabi Ismail Ramatu Ismail ina muku barka da sallah Yahaya Bashir ina maka barka da sallah da kai da iyalanka Abubakar Bashir ina maka barka da sallah da kai da iyalinka Faisal Bashir barka da sallah Sharif Bashir barka da sallah Umar Abubakar Sirajo Abubakar ina muku barka da sallah yan uwayena na gidan baba mai agogo ina muku barka da sallah yan uwayena na gidan Malam Abdulsamid da gidan Malam Husaini ina muku barka da sallah Ada Sabon Zango Alhaji Mamuda ko Yala ina muku barka da sallah baba na Yahaya Bwaci ina maka barka da sallah baba Allah kara maka lafiya dana Malam Yaro ina maka barka da sallah da kai da iyalan gidanka baki daya ma'aikatan Zuriya FM da malaman Zuriya FM baki daya ga gaisuwan barka da sallah zuwa gare ku Malam Bun Usman daga Najeriya ina maka barka da sallah da kai da iyalan gidanka Malam Abubakar Adam ina maka barka da sallah da kai da iyalan gidanka baki daya Allah ya maimaita mana ni ne Hajiya Sa'adatu mai huran ƴan aljanna
alhamdulillah da farko zan isar da gaisuwa ta ga surukata Hajiya Hafsa a gidan marigayi Alhaji Akawu Allah ya ji kansa da rahama da sauran dukkan magabatan mu yaya ta Hajiya Kubra da surukina Alhaji Sani Akawu da matarsa Hajjar Madina da kanina Alhaji Abdullahi da dana Kamalu da Izzul Arabi da Turidu da Ibrahim da kanwata Kulwa da Hajja Talatu da Kutici da Jariya da mai martaba Sultan Muhammad Sa'ad Abubakar na uku da sulkina Alhaji Babu mai kudi da ƴan majalisansa da Alhaji Mujtafa Abdulrahman da Alhaji Ibrahim Garan da Alhaji Ibrahim Falke da Alhaji Aminu Nasidi da Alhaji Ala Kawo da matarsa Hawa da Alhaji Umaru Akawo da matarsa Aunty Binta da Mamawo mata Alhaji Isa Sa'ad ni ne naku Alhaji Babaro nake muku barka da sallah daga Newark New Jersey a kasan Amurka ai sallah lafiya Allah shi maimaita mana Allah kuma ya kawo mana zaman lafiya a fadin duniya na kasan mu Najeriya Allah ya taimaki wannan sabuwar gwamnatin ma assalam
Assalamu alaikum VOA sashi Hausa na muryar America. Sunana Baba Shaibu Abbas daga birnin New York, ciro mai sarkin musulmi na North America gabaki daya. Ina yi wa musulmai duniya barka da sallah, Allah maimaita muna. Sa'an nan kuma ina gaida iyali na Ajiya Sa'adatu Yusuf, ina gaida Ajiya Amina Baba Arama, sa'an nan ina gaida sarkin Gwanjawa Alhaji Sako Abdulmumin, ina gaida Baba Arama sarkin Kantoshi, ina muku barka da sallah, Allah maimaita muna. Sa'an nan ina gaida yayinni kuma Mallam Abbas, Baba Karami Abbas, Alhaji Umar Abbas, Alhaji Rufai Sallaman Gwanjawa, Alhaji Isa Abbas, ina muku barka da sallah, Allah maimaita muna. Sa'an nan kuma ina gaida su yayinni na su Alhaji Sulemana, Baba Suwu Sarga, ina gaida Baban Gana, ina gaida su Alhaji Sani, Allah maimaita muna, Allah nuna mana sabon shekara. Sa'an nan ina gaida yayinni na kuma su Alhaji Bature, su Alhaji Amidu, su Mallam Audu, ina muku barka da sallah, Allah maimaita muna, Allah nuna mana sabon shekara. Sa'an nan Najeriya kuma ina gaida Alhaji Abdulrazak Abbas, ina gaida Mallam Awwal Maiduguri, ina muku farka da sallah, Allah maimaita muna. Sannan Jallo kuma ga gaisuwanka, na san dai kana birnin kuma shi, to Allah maimaita muna, Allah nuna mana sabon shekara. Jama'a mu gabaki dai nan Bema family, ina muku barka da sallah, Allah maimaita muna. Saidu Chaman ga gaisuwanka, Abdullah Justice ga gaisuwanka, Allah maimaita muna, Allah nuna mana sabon shekara. Assalamu alaikum.
Madalla a gaida Yakubu Muhammad, masu sauraron mu da fatan dai kuna jin dadin shirin. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin mu na musamman na gaishe-gaishen sallah.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tabiwa barkanku da sallah, barkanku da yau. Na farko sunana Alhaji Salihu Abdulsalam, mazauni birnin Gadugu Burkina Faso. Ina muku barka da sallah ƴan uwa. Dubon gaisuwa da fatan alheri gare ku baki daya. Allah shi maimaita muna, Allah ya ji kan iyaye da kakanni. Ga dubon gaisuwa sallah ta nan zuwa ga mai daki na Sa'adatu, da yara na Nafisa, da Yahuza, da Shamsuddin, da Sakinatu, da dukkan ƴan uwa da muke tare su nan kosila. Ina musu barka da sallah, ina ba su gaisuwa barka da sallah ta ga Tajiya Sa'a, da ci consul ta nan Niger Burkina Faso. Ina musu gaisuwa da vice consul da Alhaji Adamu da ustaz dukkan su, ina musu barka da sallah. A can Niger ina gaida ƴan uwata baki daya da ke Katoriya, ina musu barka da sallah, ina musu barka da sallah. Ina gaida malam da ke Malbaza, ina gaida dukkan ƴan uwa baki daya. Allah shi maimaita mana, Allah ya gura mana baɗin lahiya.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ni ne Alhaji Lawan Al-Haddad, ina muku fata albarka da sallah daga nan kasar Amerika. To hasatan ina gaida mai daki na Hajiya Midari Alhassan daga Bobai, ina gaida iyana na wajen Hawa Bakka da ake ce mata Moda NDC, ina mata gaisuwan barka da sallah. Ina gaida Bala Chaman da matan shi biyu Hajiza da Asamahu, ina musu barka da sallah. Ina gaida Abuba da shi da iyalansa, ina musu barka da sallah. Ina gaida dan uwana Anasana, ina gaida yayanmu Tanko Sarkin Fawa Sa'id, ina gaida mamman Bazanfari dan Tanko Alhassan, ina mai gaisuwar barka da sallah. Ina gaida Alhaji Ganda daga Bobai, ina gaida Alhaji Lukumam daga Bobai, ina gaida Alhaji Yakubu Jacob, ina gaida Nasu a Sabon Zango da Habibu Jones dan Tani, duka ina mai musu gaisuwa da barka da sallah. Allah maimaita, Allah kai mu sabon shekara, Allah kai mu baɗin baɗin badada. Salamu alaikum. Ni ne naku Alhaji Lawan Sallaman Sarkin Musulmin Amerika. Ku sallah lafiya.
Yawwa, assalamu alaikum. Ni ne Alhaji Ali Gana Mobi. Ina da fatan alheri wannan sabon shekara. Ina gaida Sani Karayi Chiyaman Mashin ina gaida Abu Aiburi Abu Tu ina gaida shi, ina gaida Alhaji Maru Api, ina gaida Musa Chester, ina gaida Alhaji Haruna Kella, ina gaida Alhaji Sani Afamata, ina gaida Salisu mai waya Sabullahi Tabako. Da fatan muna da lafiya.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Voice of America, nini Aminu Ahmed Sani nike ma musulman duniya duka baki daya barka da sallah a wannan safiyar sallah, musamman da mai daki na da amaryanta Ajiya Adiyatu Abdul Karim da Sufiya Lukman, bayan haka kuma rafani na mai suna Alhaji Babakan Kani da mai dakin sa Ajiya Lariya, duka ina musu gaisuwar barka da sallah. Sa'annan kuma ina yi ma masoyina Alhaji Isa Abbas da Alhaji Tijjani mai dakani Mantije da kuma sarkin gwanzawan a ciyasi mai suna Alhaji Usman, baki da duka ina musu gaisuwar sallah. Da yayana mai suna Ibrahim Ahmed Sani da sauran jama'a duka baki daya, ina musu gaisuwar barka da sallah a huta lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Kula da gidan shi da mata da ƴaƴan shi cikin himma, tunda kai mishi baiwa kai mana dan mu wake wata sallah. Yan uwa na al'umma na Najeriya, mai duba yau muke sallah kowa ka kai shi bina ba annabi.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Malam Siraju Isaka Arwahani daga Wagadugu, babban birnin Burkina Faso. Ina yi wa musulman duniya baki daya barka da sallah, da fata an yi sallah lafiya. Ina gaida Hausawan Burkina Faso da Hausawan duk duniya baki daya, da fatan an yi sallah lafiya. Ina musu barka da sallah. Kuma ina gaida mahaifiyata, mana mata barka da sallah. Ina gaida kakana Alhaji Nufu wanda yake cikin birnin Wagadugu, Burkina Faso. Ina gaida Sheikh Abdul Wahab Sise, da sannan ina gaida Sheikh Liman Tahiru, kuma ina gaida Alhaji Tahiru wanda ake ce masa Alhaji Araga, na mai barka da sallah, da fata yi sallah lafiya. Ina gaida dukkan ƴan Putinga, ƴan Kaya, sarakunan Putinga da ƴan Kaya. Ina gaida Alhaji Bukari da kuma Alhaji Ibrahim Itali, da kuma shugaban Abdulrahman Nagarba, shugaban hukumar harshen Hausa ta ƙasar Burkina Faso. Na musu barka da sallah. Kuma ina gaida dangin uwata da dangin mahaifina duka baki ɗaya, ina musu barka da sallah, da ƴan uwa da abokan arziki. Allah maimaita mana, taqabbalullahu minna wa minkum.
Assalamu alaikum, nine Abdulhalim daga Washington Whidbey Island. Ina mika sakon gaisuwa zuwa ga mahaifina Baba Sharitan da Mabila da Maburwa da Masana da Hajiya Ayi da Aunty Kande da Sister Hamdala, Sister Maryam, Yayana Mubarak da Nuruddin da Shakur da Hanan, Hamdiya, Hajara, Isa, Yasir, Kabiru da kowa da kowa wanda bayana kira sunan su baduka. Kowa na muku gaisuwa barka da sallah. Da family na kuma na Najeriya, Ajiya Inna, Alhaji Tijjani, Uncle Mamuwa da Umma da Jami da kowa da kowa, na gaishe ku barka da sallah. Allah ya kai mu samun shekara.
Assalamu alaikum, ni ce Sadiya Tijjani daga Washington State a nan Amurka. Ina miƙa saƙon gaisuwa na ga Alhaji Tijjani, Alhaji Murabus, Hajiya Inna da Mama Lari, kakannina Hajiya Amina, Hajiya Gwamma da Mama Kubura. Gaisuwa zuwa ga Anta Asmi, Anta Rakiya da Anta Kubura, Anko Mamuwa da Anko Malam, sakon gaisuwa da sarkin Hausawan Saba Ibadan Alhaji Ali. Ina kuma mika gaisuwa na ga ƴan uwana Jamila, Rabi da Safiya, yayin Naziru da yaye Jamilu, da kuma ƴan uwanmu da suke Ghana, Umma Abuwa, Umma Abdullah, Baba Ashawison, Aunty Hamdala, Aunty Maryam, da kuma duka sauran ƴan uwana da suke Jos. Kalinas da ban kira sunanku ba. Ina muku barka da sallah. Allah ya maimaita mana. Allah ya kawo Najeriya zaman lafiya da sauƙin rayuwa. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Da farko dai sunana Fadimatu Damdam a Masar Kamaru kuma a garin Meganga. To, da farko dai ina miƙa saƙon barka da sallah na zuwa ga dukkan ɗaukacin musulmin da ke duniya. Ina kuma musamman mutanen da suke ƙasar Kamaru. Da farko ina gaishe da dukkan zuriyan Alhaji Gagara a duk inda suke ba ma ƙasar Kamaru ba. Na biyu kuma ina gaishe da zuriyan Alhaji Ilyasu a duk inda suke. To ina gaishe da mamana Hafsatu Lami, ina kuma gaishe da mahaifina Shima da kuma kawuna Mala Haruna wanda yake aiki a gidan radio. Ina kuma gaishe da ƴan uwa, dangi da kuma duk dai wanda ya saurari wannan abu. Na miƙa masa saƙon barka da sallah. Allah Ubangiji ya maimaita mana kuma ya karɓi ibadunmu. Kuma mutanen gidan radio ina gaishe ku, ina yi muku fatan alkhairi.
To, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jama'a masu sauraronmu a fadin duniya, musamman masu sauraron muryan Amurka, barkanmu da daidai wannan lokaci. Ina yin amfani da wannan dama in miƙa muku barka da sallah. Barka da sallah ga dukkan ɗaukacin jama'an musulman duniya, musamman kuma keɓance na ƙasar Kamaru. Haka zalika da dukkan dai masu sauraron muryan Amurka, ina miƙa muku barka da sallah. Allah ya karbi badinmu, Allah ya karbi ayyukan da muka yi, Allah ya sa aikin da muka yi kasance karbabbiya. Haka zalika kuma hajjantanmu gabaki ɗaya, muna roƙon Allah ya sa aikin su ta zamanto karbabbiya. Muka wanda ba mu tabbata, muna roƙon Allah ya sanya mu cikin matafiya na shekara mai zuwa idan muna da rai. Magabatanmu kuma Allah ya ji kansu. Zan yi amfani da wannan dama miƙa barka da sallah musamman ga zuri'an Muhammad na garke da suke a faɗin duniya. Haka zalika zan yi amfani miƙa barka da sallah ga dukkan jama'an Adamu ɗan tsuntsunin da suke a duniya. Haka zan yi amfani da wannan daman miƙa barka da sallah da zuri'an Malam Jibrin a garin Gaundiri. Haka zalika da zuri'an Madaji da dukkan dai ɗaukacin musulman duniya waɗanda suka sani da wanda kuma ba su sani ba. Ina miƙa muku barka da sallah. Haka zalika ina miƙa ma dukkan mambobi na duniya na ƙungiyarmu na dandalin Hausawan duniya a duk inda suke a faɗin duniya. Ina yi muku barka da sallah, barka da sallah, barka da sallah. Allah ya maimaita mana, Allah ya karɓan mana, Allah kuma ya daɗa rufa mana asiri. Na mu roƙi Allah irin fitintunu da yake damun mutanen duniya, Allah ya kawo sauƙin shi. To, ƴan uwa, Allah maimaita mana, godiya muke.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana na Garba Abdulrahman, na magana ne daga nan Wagadugu, babban birnin Burkina Faso. To, alhamdulillahi na yi wa musulman duniya baki ɗaya barka da sallah. Allah ya maimaita mana. Na kuma yi wa al'ummar Hausawan ƙasar Burkina Faso barka da sallah. Gaisuwa ta musamman zuwa ga sarakunanmu na Hausawa da dattawanmu na garuruwa daban-daban na wannan ƙasar mai tarin albarka, ƙasar Burkina Faso, kamawa daga nan Wagadugu, Bobo-Dioulasso, Kaya, Dori, Markwai, Putinga, Fadon Gurma, Kupela, Kanciyari, Jafaga, Namono da sauran garuruwa. To, alhamdulillah, muna ƙara wa Allah godiya. Na miƙa gaisuwata ta musamman da fatan alheri da kuma barka da sallah zuwa ga mahaifiyata. Bayan haka nan na miƙa gaisuwa kuma ta musamman zuwa ga malamanmu Limam Alhaji Dahiru Dan Kambari da Al-Sheikh Malam Abdul Wahhab Kadimul Islam. Alhamdulillah, bayan haka nan na miƙa gaisuwa barka da sallah kuma zuwa ga Alhaji Bature na Garba Umaru, na Garba Muhammadu Aminu, na Garba Musa, da na Garba Isa, da Malam Suraju Ar-Ruhani da Malam Muhammadu Bashir Kano da Yusuf Malam Gajere Abba da saura ƴan uwa kuma gaisuwa da fatan alheri zuwa ga Alhaji Isa Coach da Alhaji Dahiru Araga. Allah ya maimaita mana, amin summa amin. Assalamu alaikum.
To masu sauraro, da waɗannan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na gaishe-gaishen sallah kashi na farko. Sai a dakace mu shirinmu na ƙarfe 4 na yamma agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato ƙarfe 3 kenan agogon Ghana, domin jin kashi na biyu na gaishe-gaishen sallah. Yanzu a madadin dukkanin waɗanda suka bada gudunmawa wajen haɗa wannan shiri har ya zo gare ku, muna miƙa gaisuwar sallah daga muryar Amurka zuwa ga ɗaukacin al'ummar musulmi a duk faɗin duniya. Fatan Allah ya maimaita mana. Ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington DC, da fatan an yi sallar Idi lafiya. Allah ya maimaita mana. Amin.
Ya ku jama'a sai mu yi fara'a, domin yau ne ranar Eid, domin yau ne ranar Eid. Ya jama'a al'umma, barkanmu da yin sallar Eid. Ya jama'a al'umma, barkanmu da yin sallar Eid. Dun ba shakka ladar mu tafi yawaita ranar Eid. Dun ba shakka ladar mu tafi yawaita ranar Eid. Yau ne sallah, yau ne Eid, dukku taho mu yi sallar Eid. Yau ne sallah, yau ne Eid, dukku taho mu yi sallar Eid. Ya ku jama'a sai mu yi fara'a, domin yau ne ranar Eid. Ya ku jama'a sai mu yi fara'a, domin yau ne ranar Eid, domin yau ne ranar Eid. Yau ne sallah, yau ne Eid, barka barka barkakku. Yau ne sallah, yau ne Eid, barka barka barkakku. Dukku taho bayin Allah, mu ziyarto duk danginmu. Dukku taho bayin Allah, mu ziyarto duk danginmu. Mu ziyarto duk danginmu, mu ziyarto duk danginmu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. لا إله إلا الله. الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر. ولله الحمد. لا إله إلا الله. الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر. ولله الحمد. لا إله إلا الله. Yau ne sallah, yau ne Eid, dukku taho mu yi sallar Eid. Yau ne sallah, yau ne Eid, dukku taho mu yi sallar Eid. Ya ku jama'a sai mu yi fara'a, domin yau ne ranar Eid. Ya ku jama'a sai mu yi fara'a, domin yau ne ranar Eid, domin yau ne ranar Eid. Yau ne sallah, yau ne Eid, dukku taho mu yi sallar Eid. Yau ne sallah, yau ne Eid, dukku taho mu yi sallar Eid. Yau ne sallah, yau ne Eid, dukku taho mu yi sallar Eid. Yau ne sallah, yau ne Eid, dukku taho mu yi sallar Eid. Yau ne sallah, yau ne Eid, dukku taho mu yi sallar Eid. Yau ne sallah, yau ne Eid.
Ta ban sauraro, da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan hantsin sallah. Sai kuma da la'asariya za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani shiri na musamman. Yanzu a madadin Murtala Faruku Sanyinna da ya taya ni gabatar da shirin, da Jumbe Hamza da ya shirya ya kuma ba da umarni, da ma injiniyanmu na wannan hantsin Baba Yakubu Makiri ne, nake muku fatan alheri, ina ce muku barka da sallah. Allah maimaita muna, amin summa amin. Wassalamu.